Sayada. Sayada. Nana Fatima. Almajiri de dago kwan sayo. Keke bita gumma kakin sayo. Allah ina so ka dube ni yau
Fatima
ka bani damar ka din nan a yau
Fatima
ka sada ni
Fatima
aje da ni
Fatima
zamani
Fatima
kar ai babu ni
Fatima
sabida girman masoyin ka yau roƙo salati nake yi a yau kai wa sarki kamar sayau manzan da shi ne masoyin ka yau sarkin da ba wanda zai kai sayau alihin saka ashabu ka auliya uka sun bi saka maulan mutijani sarki a yau marhama ya ba mu komai a yau kace akwai shehu yau
Fatima
mai kin bada jira zai fadi yau
Fatima
sharifu dan sala sarki a yau
Fatima
Fatima ya ragama
Fatima
sallama
Fatima
min girmama
Fatima
abul futuhatu ba kamar ka yau kowa da aikin sa kun san mara kyau Allah ya yi su yau ni nawa aikin kasidu ne yau wacce ta zarta kowa a yau marisina mun amina majinjina wa maulatina batulake ce madubinmu yau war gidan Ali
Fatima
bai ga kowa da kowa a yau
Fatima
girman ki ya zarce girma a yau
Fatima
baba kuke da ba mai ba mu yau
Fatima
tausaya
Fatima
mu shawiya
Fatima
sarauniya
Fatima
zinariya
Fatima
kaunar ki shine matsira Nabiki tumbabu yau Chiki chiki nada zanche ayau Idanu wana takuka ayau Ya Fatima Ya Fatima Ya Fatima Ya Fatima Kiduba bawa na dubanki yau Allah ya nai soyin ki yau
Fatima
Allah ya da baiwa mai baki yau
Fatima
ina cikin wani hali a yau
Fatima
tausaya
Fatima
ki tausaya
Fatima
tausaya
Fatima
tausaya
Fatima
ki bani so ko da zai karni yau batula duk wanda ya so ki yau Ya samu hujja ko ya mutu yau Kaunar ki shine ibadunmu yau Jiki da ruhinmu mun baki yau Sharifiya, waliya Imamiya, ma'asumiya Komai ki kai babu mai ja'a yau Bani da kowa Tanajina ayau
Fatima
Kisa da ni a masoyan ki yau
Fatima
Zama sarkin kasidin ki yau
Fatima
Ta fada
Fatima
Ta fada
Fatima
Ta fada
Fatima
Ta fada
Fatima
Ta wata sadaka yake girma a yau duk wanda ke ja da girman ki yau yaya asara ta rayuwar sa yau sabi da ke rabu ya bar mu yau
da babu ke da an tashe mu yau girman ki ne sarki ne kayan ki ne kowa na ki ne
kina da girman ki tun babu yau nadamu ni dai a yau
malama
kar da shi ne aiki na a yau
malama
kan ta shi ne buri na a yau
malama
kowa da burin sa ga nawa yau
gana zancan mu yau ka kama san zara kai ma a yau
ka daina kallon halittu a yau san zuciya ya kewaya dukan wuya kar ka waiwaya
batula ita ce matsira a yau ina tawassul da abanki yau
malama
ina tawassul da umminki yau
malama
ina tawassul da angonki yau
malama
ina tawassul da ƴaƴanki yau
malama
ya faduma
malama
dan me faduma
malama
me faduma askan
faduma
sabida abban zai tuna faduma
kisan dani
sadani
aje dani abba jinjina ne